Gwamnatin Najeriya dai ta ce a shirye take ta hada hannu da gwamnatin China kan fasahar ta ciyawar Jintao domin samun wadatar abinci a kasar. Matsalar da akasari ake dangantawa da sauyin yanayi. Darakta a ma'aikatar noma da raya karkara wanda ya wakilci babban minista a ma'aikatar a wajen taron kaddamar da fasaha a Najeriya, Injiniya Abdullahi Gabba Abubakar, ya bayyana alfanun fasahar ga Najeriya a wannan lokaci.
Wannan technology din yana da amfani kwarai da gaske dangane da yadda muka gani kuma muka ji labarin ta. Shi wannan ciyawa kuma yana bawa dabbobi lafiya, yana kara musu can jiki. To muna ga yana da kyau idan mutane za su shiga noman ta. Akwai waɗanda musamman suke so ma su saya ba a nan ƙasan kaɗai ba har ƙasashen waje. Saboda haka muna ƙoƙarin mu tabbatar ta samu karɓuwa a ƙasan. Wasu za su nome ta don su ba dabbobin su, wasu kuma don su saya. Ina ga zai taimake mu kwarai da gaske. Sannan kuma an yi amfani da shi a ƙasashe wajen 113 wanda duk suna ganin alfanun sa. Yanzu aka zo da shi Najeriya kuma muna ganin jama'a in suka karɓe ta mu ma daman ƴan iyau ne za mu iya yin ta kuma za mu bunƙasa ta yadda da ake tsammani.
Sashen tattalin arziki da zamantakewa na Majalisar Ɗinkin Duniya Hidesa tare da cibiyar da ke samar da bincike da fasahar Jintao a Jami'ar Aikin Gona da Gandun Daji ta Fujian Fafu na ƙasar China ƙarƙashin gidauniyar wanzar da zaman lafiya da ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka gabatar da wannan shiri ga Najeriya da aka yi wa take da haɓaka ƙarfin ƙasashe masu tasowa don cimma nasarar noma mai ɗorewa ta hanyar musayar fasahar Jintao don kawar da talauci da haɓaka ayyukan yi masu inganci. Jakatan ƙasar China a Najeriya mai martaba Chu Jingchao ya bayyana cewa asalin wannan fasaha ta Jintao an yi shi ne don taimakawa ɗan adam da muhallinsa. Ya ce,
"I'm very happy. I'm advocating to share Chinese family."
Na yi farin cikin bayyana wannan fasaha ta ƙasar China ga Najeriya kuma ɗaya daga cikin ayyukan da na sa a gaba a ƙasar shi ne tabbatar da cewa an samu wata cibiya a Abuja na fasahar Jintao don zai sa a samu cikakken alfanun wannan fasaha ta hanyar samar da abinci, ayyukan yi, rage rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma da dai sauransu. Ina kuma fatan nan gaba Najeriya za ta samar da irin wannan fasaha ga sauran ƙasashen duniya. Alfanun wannan fasaha dai na da matuƙar yawa ta fuskar tattalin arziki da al'umma ke buƙata ta hanyar inganta ayyukan noma da rage zaizayar ƙasa da kwararowar hamada. Shugaban fasahar ta Jintao daga China zuwa Najeriya da wasu ƙasashen Afirka da Talawadu Ibrahim Dati na cewa,
"Abin da muka yi research ne sa muka ci gaba da bincike a kai wanda shekaru 12 da suka wuce yanzu sai muka yi tunanin cewa to bari mu shigo da wannan kimiyya ta Jintao technology zuwa don mu ga yadda za mu yi amfana wajen kare zaizayar ƙasar da yake faruwa a Najeriya. Mun yi amfani, Allah ya ce mu ci kamar Yobe, Bauchi, can arewacin Bauchi, Kano, Jigawa, Kebbi da kuma shuka mun gwada mun tabbatar zai iya rike zaizayar ƙasa a wannan gurare. Sai Guli erosion kuma mun gwada shi a Gombe da Bauchi wanda ya rike. A jikin mushroom din akwai magunguna a jiki da duk wanda ya sha yana ƙara bunƙasa shi yana ba shi lafiya. So sai zaman to mutanen Najeriya suna son samun wannan abu nan da gaggawa wanda insha Allah haka mun fara training din mutane da matasa har da matan aure.
Zuwa yanzu dai sama da ƙasashe 100 ne ke amfani da wannan fasaha kuma a Najeriya tuni jihohi irin su Nasarawa, Benue, Plateau, Anambra, Adamawa, Rivers da Bauchi suka rungumi wannan fasaha ta Jintao. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.